Isa na gomba da dai yake gidan
Tinumbo
inda ni amalin ba shiga kidan
Tinumbo
kashi mace tima ya san irin kidan
Tinumbo
bifi na baba bola adadin dada
Tinumbo
yaraya muka bar masa riga kidan
Tinumbo
ni horare ba da duku ba ni ga kidan
Tinumbo
baja ba melabe mi yana fadan
Tinumbo
Yusuf fada ga zailani na radan
Tinumbo
dan gidan Tinumbo ashe yi ai fada
Tinumbo
ganda wata wai kana fadi yake
Tinumbo
masali na ciki dole in sake
Tinumbo
ga yar fa'ida Tinumbo ya take
Tinumbo
gwanan jiga wa ba inda ziya jiki
Tinumbo
zulum yana ciki barra miki
Tinumbo
matawalle shida wa makwana wani
Tinumbo
ga lola ga tiku ba gudun muni
Tinumbo
kuma an bangaren mu ne
Tinumbo
gwamna inuwa koje zau gombe ne
Tinumbo
sarawa da al'ummar fada na baba ne
Tinumbo
ga maimana jahar yau mata tsamu ne
Tinumbo
ya Abdullah na mutum barza na baba ne
Tinumbo
shugaban kasa shi yake bisa
Tinumbo
yau duka yan adawar mu suna kasa
Tinumbo
kishin kasa da gyaran da muka tasa
Tinumbo
idan su'o sun so su ci albasa
Tinumbo
garma da owa shi ma ku tuna masa
Tinumbo
rana bal amini til ona fadi
Tinumbo
Muhammad da ga ganduje yana fadi
Tinumbo
Muhammad duku goni dahir na fadi
Tinumbo
sanato Ahmad mu'ayyid na fadi
Tinumbo
ita ne amalan bashi yana fadi shugaban kasa
shi ya karbaran tsuwa
da sukar da maya shige cikin gida
tinnabu shugaban kasa
shi ya karbaran tsuwa
da sukar da maya shige farin gida
tinnabu shugaban kasa shi ya karbaran tsuwa mun hada sukar da ba mun shige cikin gida
tinnabu shugaban kasa
shi ya karbaran tsuwa ba mu kariya
tinnabu shugaban kasa
mai duhun dare buwayi ya kaki safiya
shi ya karbaran tsuwa
rafu kai ka ba mu zabe mu kai falan daya
tinnabu shugaban kasa
yanzu aswaji baban mu yana farin gida
tinnabu shugaban kasa
ya karbaran tsuwa
ya da sukar da maya shige farin gida
ya zuga fura fura ta ai gari ya shi da zari
Tinumbo
kuma gashi dankalin yayi hori
aswajo
ka ga mun rufe shirin dan mabori
Tinumbo
ka ji bakar da gargada an tayi guri
aswajo
kolin da ta gaza ta afi tauri
Tinumbo
Tinumbo shugaban kasa a mai samari
Tinumbo
cikin kasar ka kaf bai da wari
aswajo
mai ke mai kure tunanin su tari kama sa hasadar sun kubuge da amada
Tinnabu shugaban kasa
ya karbaran tsuwa
ya da sukar da maya shige farin gida
tin kabe kala kala mun ihe shi
Tinumbo
mutar ko kala kala mun haye shi
Tinumbo
su kuma gashi jam'iyyar ta yi goshi
aswajo
tafiyar Tinumbo babo mu da shi
Tinumbo
ai rike kudi da gangan zuwa shi
aswajo
kare da yan cikin gida masu kyashi
Tinumbo
mutsa ya tayin daga mai raka shi
Tinumbo
kudu har arewa dukkan al'ummar shi
aswajo
yanzu shugaban kasa ake kiran shi
Tinumbo
ya hada sigar da ma ya shige farin gida
Tinumbo shugaban kasa
tinu ya karbaran tsuwa
Tinumbo
shira mataimakin shika ashimu azauni
aswajo
gatan yan arewa ga atan kudin ne
Tinumbo
dan dan kwarai maso oyin mutane
aswajo
maso oyin kasar mu kun san hakan ne
Tinumbo
ta haunan da dama shi igi shiki ne
Tinumbo
bola Tinumbo jirgin fito ne
aswajo
ta tana take shi na jariya ne
Tinumbo
muka yi nasara mun shige cikin gida
Tinumbo shugaban kasa
ya karbaran tsuwa
ya da sukar da maya shige farin gida
jama'ar kasa suna mun yi dace
Tinumbo
aka zarce
tinambu
kola tinambu yayi isa fi zarce
asuwajo
duk wani kulla kulla mun san bulace
tinambu
magana ta garge ba kauce kauce
asuwajo
kada ta yi kyau da mu ya makance
tinambu
masu zazzabi ku je ku isirace
tinambu
sako na gare ku ba kauce kauce
tinambu
inde ne amalan ku fashi ya ce
tinambu
hada sigar da maman in shige barin gida
tinambu shugaban kasa
tinu ya karfi rantsuwa APC
Tabawa APC muje
yau dai ga kasar mu hannun jagaba
APC
Tabawa APC muje
jagoran kasar mu ya jagaba
APC Tabawa APC ashe yau dai ga kasar mu hannun jagaba
APC Tabawa APC muje yau dai ga kasar mu hannun jagaba
na saba na fara sa da zamani shike dani yau da wasu yayi tabo da sai dai kunkuni APC kasar mu dai ita ce gaba
APC
kaba yau APC muje
jagoran kasar mu ya wuce gaba
sai rada in sa gaba da fa kairin wara annabi girma gare shi har ta hatan sara marali yarzu abhi tutattara da sharifai da tabi'ai
jagoran kasar mu ya wuce gaba Shiya